الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan masallacin Juma'a na Professor Egondu dake a nan unguwar Arkilla a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinin watan Ramadan yau Juma'a 14 ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan jira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratul Sad jiya mun tsaya aya ta 26 yau zamu tashi aya ta 27 wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma baatila ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار
kuma idan muka sha fadi wannan sura ce ta makka mai kira zuwa ga tauhidi mai kira zuwa ga gaskata za a tada mutane bayan mutuwa mai kira zuwa ga gaskata annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan Allah ya bamu labarin annabi Dawud da kusancin da annabi Dawud yake gare shi da irin baiwa da Allah yawa annabi Dawud sai Allah ya ci gaba da jawo hankalin mutanen Makka da masu tunani irin nasu na cewa an halicci sama da ƙasa a banza ba akan komai aka halicce su ba sai Allah ce ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma baatila lalle ba mu halicci sama da ƙasa da abin da tsakanin su ba a banza a babu komai a haka kawai muka halicce su ya kasance su halicci kansu yanzu mutum zai ce akwai dalilin da yasa aka halicci jirgin sama domin ya dauki kaya ko ya dauki mutane daga wani gari zuwa wani gari akwai dalilin da yasa aka halicci waya aka kekeri waya akwai dalilin da yasa aka halicci mota amma sama da ƙasa su babu wani dalili haka kawai ya ce ne ta ce dabi'a ce haka dabi'an nan ta kasa yin waya dabi'an nan ta kasa yin mota ta kasa yin machine ko cikin waya ka ta lalace za a ce a ce wani spring ne za a canza dan kadan shi ma ba a yi shi bakilan ba shi ma an yi shi saboda wani abu ɗan notu inda za a daure ba amma sama da ƙasa an halice su a banza aba Allah ya ce wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma baatila ba mu halicci sama da ƙasa da abin da tsakanin su a banza ba Allah ya ce afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un fa ta'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim watan Allah babu abin da ya halitta a banza sai Allah ya ce zalika dhannul ladina kafaru wannan shi a tunanin kafirai su kafirai abin da suka tunane haka dai aka yi sama da ƙasa wasu ma su ce ita ta yi kanta big bang aka yi da ta bude shi kenan wai big bang da aka yi ta bude in ba sama da ƙasa ba ko halittun da Allah ya yi babu abin da suke yadda cewa shi ya halicci kai ne komai wani abu ya halicce shi don haka Allah ce zalika dhannul ladina kafaru wannan shi ne tunanin wanda suka kafirta fawailul lil ladina kafaru minan nar azaba ta tabbatar ma kafirai azabar wuta domin wannan iyakar rashin tunani kenan an ce Imamu Abu Hanifa ya shirya muqabala da wasu mutane masu irin wannan tunani masu cewa komai shi yake kai ne ba Allah ya yi shi ba komai shi yake kai ne sai ya shirya muqabala da su cewa za a haɗu wuri kaza na haɗu waje kaza lokaci kaza za a tattauna aka zo lokaci kaza yayi sai bai zo ba suka tsaya suna ta jira bai zo ba sai daga baya ya zo sai suka ce ya akai ka saba alƙawari sai ya ce dama sai na tsallakon ruwa in taho to ina tsaye ina jira kawai sai a bishiya da annan sai ta koma jirgin ruwa sai na hau ni to suka ce ba zai yiwu ba jirgin ruwa haka kawai babu wanda ya yi shi ya ce to kuma abinda za mu tattaunawa kenan kun ce sama da ƙasa babu wanda ya yi su haka ne kawai afasibtum annama khalaqnakum abathan kuna tsammanin mun halice ku saboda wasa kuma cewa ku ba za ku dawo zuwa gare mu ba shine Allah ya ce ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma baatila ba mu halicci sama da ƙasa ba da abin da tsakanin su saboda baqil saboda haka kadai ya kasance ba su da manfata halittar su zalika dhannul ladina kafaru wannan shine tunanin waɗanda suka kafirta kafirai Allah ce fa wayyul lilladhina kafaru minan nar, azaba ta tabbatar makafirai ta wuta. Wannan matsala ce mai girma wadda ake so mumini kullun ya dinga jaddada imani nai, saboda sama da ƙasa kullun kana ganin su, kullun kana ganin su. Don shi cikin azkar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke karantawa kullun in ya farka da bacci shine ayoyin ƙarshen suratu Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yakununa Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar. Kaga Allah yace na me ne ni kafa kuma rayu na ka ne ka bani to da gode to sai ka zauna. Kaga kullu a tashi da safi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayoyin in ya falka daga bacci cewa inna fi khalqis samawati wal ardi lalli ahalitta sama da kasa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari da sabani da yini da dare ke yi la ayatin li ulil albab lalli akwai ayoyi ga ma'abuta hankali. Saboda yanzu kullun sai kaga sama da kasa, kullun sai kaga yini da dare, sai kasance akwai ayoyi. Wadan mene masu abuta hankali, alladhina yakununa Allaha qiyaman, wanda ke ambaton Allah tsaye, wa qu'udan da zamne, wa ala junubihim da kuma a sassansu. Sai Allah ya ce mai wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, suna tunani a halittar sama da ƙasa. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar, ya ubangiji bakalci wannan abu ba a banza, bakalci wannan abu ba saboda wasa, bakalci wannan abu ba saboda rashin manfa. Sarki ya tabbatar maka ya Allah ka tsare mu daga azaban wuta. Duka yadda ambaton Allah yake da muhimmanci, haka tunanin halittar sama da ƙasa take da muhimmanci. Saboda mai musamman wannan lokaci a da da yanzu duk akwai masu tunanin sama da ƙasa, babu wanda ya halicce su. Sun kai matuƙa ga ilimin kimiyya, sai ganin cewa nature ce, dabi'a ce haka ta halicce su. Ce dabi'an nan ta kasa halitta abinda ke yawo ciki, sai sama da ƙasa za ta halitta. Lalle wannan dabi'a ba ta yi kokari ba, wannan dabi'a ba ta yi, ta yi takwalci da yawa, ta halicci sama, ta halicci ƙasa, amma ta kasa halitta abubuwan da a tsakanin sama da ƙasa. Ya kasance sai an halicce su, kuma su an halicce su ne da manfa, amma sama da ƙasa ɗaya aka halicce su ba manfa. To wannan ba daidai ba ne. Don haka wannan matsala ce mai girma a tauhidi. Kuma daɗin alƙur'ani shine duk abubuwan da yake zuwa da su abubuwa ne wanda suka yi amfani a da suke amfani a yanzu. A yanzu a wannan lokacin ganin aka yi an ci gaba na kimiyya, an yi nisa da aka yi tunanin cewa sama da ƙasa nature ce haka suke, ɗabi'a ce, big bang ne suka watse, waye haka kawai ɗabi'a ce haka kowa ya isko su. To yanzu da aka kawo wannan, ashe shekaru da yawa da suka wuce akwai masu irin wannan tunane, kuma Allah ya musu raddi, Allah ya nuna ba daidai ba ne. Don haka yanzu ya zan cikin abin da ka kai ko da yaushe, tuna girman Allah da tuna za a yi tashi a kiyama ta dibin sama da ƙasa ɗai, ka dibi sama, ka dibi ƙasa. Da wani ya ƙirƙiri jirgi, wani ya zo ya jirgin sama wanda ya fi nashi. Da wani ya ƙirƙiri mota a baya, wani yanzu ya yi mota wadda ta fi tashi. Sanda aka yi mota ta farko ba ta da AC, sanda aka yi jirgi na farko ba ya iya tasowa daga Ingila zuwa Najeriya, sai dai ya tsaya ga hanya ya sha mai, ya koma tsaya wata ƙasa har ya kawo. Sai da aka yi jirgin ruwa na farko baya ya ɗauka kayan da jirgin na farko na yanzu ke ɗauka. Sai da aka yi waya ta farko ba ta da internet. An ce akwai wata za ta musulunta.
Akwai abin da ke kawo na magana? Kina jin Hausa? Ba ki jin Hausa? Masha Allah. Ana Turanci cikin azumi? What is your name?
My name is Joy.
Joy, they said you are here to accept Islam, is that right?
Yes.
Has anyone compelled you to accept Islam? Has anyone forced you to accept it?
No.
Why do you want to accept it? You just want to accept it? Do you have any reason?
I just like it.
You just like it, right? So I will say something and you repeat after me. Ashhadu.
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 Ashhadu. Ashhadu.
Allah ilaha.
Allah ilaha.
Allah.
Allah.
Ilaha.
Ilaha.
Illallah.
Illallah.
Wa ashhadu.
Wa ashhadu.
Wa ashhadu.
La ashhadu.
Wa.
Wa.
Ash.
Ash.
Hadu.
Du.
Hadu.
Hadu.
anna muhammadan anna
allah
muhammadan
aha muhammadan
anna
allah
anna
allah
muhammadan
muhammadan
abduhu
abduhu
wa rasuluhu
wa rasuluhu
mashallah. So the meaning of what you said is that, in short, there is no God but Allah. Do you accept that? It means there is no deity worthy to be worshipped except Allah, and Muhammad is his messenger and his prophet, his servant. So you accept that, right?
Yes.
Do you want to change your name to another? Your name is Joy.
Yes.
Yeah. Do you want to change your name to another Muslim name? Well, you think about it later, right? Or do you want to change it now?
Yes.
Which name?
Aisha.
Aisha, mashallah. That's a very good name. So we congratulate you. Everyone here is happy. They are chanting takbir because they are all happy. You are now a sister like any other one here. May Allah bless you and may Allah bless your religion. So you will not eat from now till sunset, right? So you can be back into the garden. So how are you? Yanzu fa in Allah ya dauke ranta za dauki bagas zulubi ko gudawa Allah ya karba mu ina muke ay dalika banul ladina kafaru fawailul ladina kafaru minan nar. Doka wajibi ne kowa kullu ya dinga tunanin cewa sama da ƙasa Allah ya halicce su ibada ne. Dukkan suratul Ali Imran alladhina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Allah ya kawo wa yatafakkaruna tare da ambaton Allah. Doka mutun ya tsaya yana subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah yana karatun Qur'ani da tsaye ko da zaune ko da gincire ko kuma kawai duba su yake ba. Tunanin girman Allah yake da ya halicci sammai da ƙasai, tunanin girman Allah yake da ya halicci al'umma, ashe shi ma ibada ne. Don haka kada ka bari a ruɗe ka kullum ana shiga musulunci kai kuma ka hita ba tare da ka shirya ba. Wasu don haka Allah adda addini ne, Allah adda bayi ne, yana yaki gargaɗi mutane suna shigowa, kai kuma yanzu wasu suna gargaɗa kana hita da wani tunane na cewa nature ta halicci sama da ƙasa, cewa ɗabi'a ce, cewa haka ne, cewa ba su da wata fa'ida da aka halicce su. Wannan ba daidai ba ne. Sai Allah ya ce mai,
Am naj'alul ladhina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar.
Sai Allah ya ce am naj'alul ladhina amanu wa 'amilus salihati, shi yanzu muna sanya wanda suka yi imani suka yi aikin kwarai kal mufsidina fil ard, kaman masu banna a bayan ƙasa. Yanzu ana sanya mutanen kirki muminai kamar kafirai. Am naj'alul muttaqina, ko kuma muna sanya masu takawa, masu jin tsoron Allah, masu biyar dokokin Allah, masu yi ma Allah ƙa'a, kal fujjar, muna sanya su zama kamar fajirai. Imam Ibn Kathir yace la naf'alu dhalika la yastawuna inda Allah. Allah yace inda Allah ba su daidai. Sai yace wa idza kana al'amru kadhalika, idan lamari ya kasance haka da mumini da kafiri da na kwarai da mugu ba ɗaya bane, fala budda min darin ukhra, wannan ɗaya yana nuna maka dole babu makawa sai an samar da wata gida ta daban, shine lahira. Yusabu fiha hadal muti, wanda za a ba da lada ga wanda ya da'a, wanda ya da'a a bashi lada. Wayu aqabu fiha hadal fajir, sannan a yi mu'aqaba ga fajiri. Wa hadal irshadu يدل الأقول السليمة والفئرة المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاء. كوي تشيوا دا مومني دا كافري دا نقوري دا موبو با دا يباني واني انا نونا متنيا فهم تشيوا للي أفاي بكاتك أفاي واني جدا جدا سكا مكو ناهرا. فإننا نغضالي مالباقي ابن كثير يتشي أنا الدنيا منا غني أزالني مي وچ إياكا يزداد ماله وولده دوكي آتالي أنا سنة أرواه. Azzalumi ne, kowa ya sani, sata yake, sata dukiyar jama'a yake. Azzalumi ne dan fashi da makami ne. Azzalumi ne mai cin riba ne. Azzalumi ne mai boye kaya ne su ƙara tsada ya fisuwa. Azzalumi ne mai nauka ayyukan kasuwanci ne masu wahalar jama'a. Amma Ibn Kathir sai mu ga dukiya ce tana ƙara yawa, ƴaƴa ne na ƙara yawa.
wa na'imuhu, kuma muga cewa ni'imomi ne suna ƙara yawa, wa yamutu kadhalika, kuma muga ya mutu cikin ni'ima. Ko ba haka ana ganin mutun cikin ni'ima? Yanzu irin waɗanda suka yi yaƙi, suka je aka kashe musulmi a Afghanistan, aka kashe musulmi a Libya, aka kashe musulmi a ina, kuma suna nan, dukiyoyinsu na ƙaruwa, ƴaƴansu na ƙaruwa, kuma su mutu cikin ni'ima. Yace wana ral muqi al mazluma, sai mu ga mai wa Allah da'a wanda aka zalunta, ya mutu bi kamadi, yana mutuwa cikin wahala tai. Ana haka ko ba haka? Sai ce wannan fala budda fi hikmatil hakimil hakimil alimil adil, babu makawa ga hikimar matsananci hikima, mai ilmi matsananci ilmi, mai adalci, alladhi la yablimu mithqala dharratin, wanda baya zalunci ko ƙwarar azzara, min insafi hadha min hadha, cewa zaiwa wannan insafi, zaiwa wannan adalci daga wannan, zai dauko haƙƙin wannan ya bai san ma wannan. Yanzu an fashi da makami ya tare mutum ya kashe shi ya anshi dukiya tai, ya ci gaba da zama cikin ta cikin ni'ima har ya mutu, shi kuma ya mutu tunan nan, kuma shi yau wahala ya nemi dukiya. To ai in an ce babu hisabi, babu ranar lahira, da an zalunci wasu sosai, da an cuci wasu sosai, to hikima Allah mai tsananin hikima mai ilmi baya bane a tafi haka. Haka dole akwai ranar da Allah zai ansuwa daga wannan ya ba wannan. Fa idza lam yaqa hadha fi hadhihi ad-dar, idan wannan bai aku ba a wannan gidan na duniya, fa ta'ayyana anna hunaka daran ukhra li hadha al-jaza'i wal musawa, ya tabbata cewa akwai wani gida wanda yake na sakamako da daidaituwa a ranar alkiyama. Don haka na kwarai bai taba zama daidai da mugu. In kai yi abin kwarai, alheri dan kone baya faduwa kasa banza. In a duniya baka ga sakamako ne ba, za ka ga sakamako ne lahira. Ba dole duk abin da kai yi a duniya shi ka ga sakamako ne a duniya ba, a'a, akwai wani abu za ka yi shi ka wahala, ka sha wahala, kuma a duniya ka mutu cikin wahala, amma in ka tafi lahira Allah zai maka sakamako da ni'ima madawwamiya. Akwai wani da zai ta jin daɗi kuma yana kafirce ma Allah ya kasance cikin haka har ya mutu, amma in ya je lahira zai ɗanɗana kuɗa ta, zai ɗanɗana azaba ta. Shi ne Allah ya ce amna ja'alul ladhina amanu wa amilus salihati, yanzu shin za mu sanya waɗanda suka yi imani da Allah suka yi aikin ƙwarai, kal mufsidina fil ardi, kamar masu ɓanna a bayan ƙasa, amna ja'alul muttaqina, ko kuma za mu sanya masu jin tsoron Allah da ɗa'a ga Allah da kiyaye dokoki ne, kal fujjari, za mu sanya su kama fajirai a hukuncin Allah ko ina a duniya da lahira ba ɗaya suke ba. Ta wannan fuskar ne wasu malamai suke aibata demokuraɗiyya, cewa demokuraɗiyya ɗaya ka sa su daidai suke. A demokuraɗiyya da mutumin kirki na ƙwarai da wanda ba na ƙwarai ba, kowa ƙwarai a ɗaya gare shi. In gari mutum goma akwai a cikin gari, mutum goma guda shi a sarkin malamai saboda ilmi da sani, guda shi a babban dattijo, shi a hakimi, shi a sarkin gari, guda shi a babban dattijon gari, guda babban profesa ne na political science, guda nawa kenan, mun kai ga hudu ko? Shiddan nan dukkanin su ƴan daba ne. A demokuraɗiyya in shiddan nan suka ce sai baba, sai baba, wannan guda hudu ɗin gaba ɗaya suka haɗe da mallamin nan, sarkin mallamai, da babban profesa na political science, zasan jiya da yau, da babban masani, babban hakimi, da babban dattijo, dukkanin suka ce mun ga jiya da yau, ko wani mu ya kai shekara 70, ko wani mu ya kai shekara 50 zuwa 70 ya san daidai, muna ganin abi wannan hanya a zabi wani. Wannan ɗan daba ɗan shekara, inda sun kai shekara 18 suka ce a mu haɗa kai abin, za a ce waɗannan sun jibin jaye waɗannan, wannan ba daidai ba ne. A musulunci in za a zaɓi shugaba, ahlul halli wal aqdi, ka zaɓin shugaba, ko dai kun ga lokacin da sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu suka taru a Saqifatu Bani Sa'ida, suwa suka taru? Duk mutanen Madina, a'a, muhajiruna wal ansar, shugabanninsu suka taru, dukkanin suka yi mubaya'a ga sayyidina Abubakar. To ina macin da a cikin ɗaki, ina wani ba ƙauye da attafi, a'a, wannan ba lamari ne bane, wannan lamarin ahlul halli wal aqdi ne. Ko kuma lokacin da sayyidina Abubakar ya zo rasuwa, yanzu kun ga tunane ne, kun ga girma ne da daraja ce da ɗaukaka ce tai, wanda Allah yayyaba, allazi yuti malahu yatazakka wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigaa wajhi rabbihi al'ala wa la sawfa yarda, wanda annabi yayyaba, wanda annabi yace nayi kusa tafiya in bar duniya, da zan dauki wani in tafi abokin tafiya da sayyidina Abubakar, wanda sahabbai suka yi ijma'i suka zabe shi, da ya tashi sai yace ina ganin zan zaba muku Umar. Zabin yayi ko bai yi ba? Mai hankali ne wanda hankali ne ya kai wannan matsaya da Allah ya yabai, annabi ya yabai, muminai sun yabai, annabi cewa ya aballahu wa rasuluhu wal mu'minuna illa Abubakar, da Allah da manzon shi da mu'mine ba su yarda da kowa ba in ba Abubakar ba, a sa shi gaba ya bada sallah, sai ce ya zabe Umar. Na uku shine a dauki wasu mutane masu hankali kamar da lokacin da shi kuma sai na Umar ya zo rasuwa, ya zabi mutum bakwai, shidda cikin su duk asharatul mubashshiruna bil janna ne, yace ku za ku zaba shugaba, yasa ɗanai ya zama na bakwai, ɗanai yace amma ɗana ba a zabe ne, yace waɗannan shidda duk wanda aka zaba to yayi, amma na bakwai din da nisa ɗana domin yayi balance, domin in aka yi uku uku to duk inda ya shiga an yi hudu ya ba da wahala ba don shi ɗanin zaɓai, amma shiddan nan kowannen su aka zaɓa yayi amma ban da shi, to haka ake zaɓin shugaba, don shi yanzu ko daular Sokoto da Shehu Danfodiyo ya bai mutum bakwai suke zaɓar sarki, amma in an ce kowa da kowa da ɗan daba da mai hankali da maras hankali da kowa da profesa da wanda bai taɓa makaranta ba da babban wanda ya san jiya da yau da wanda bai san jiya da yau ba da mai dattaku da maras dattaku da na kwarai da mugu, a ce kowa daidai yake, a wannan ba daidai ba ne, shine Allah ya raddin wannan, yace amna ja'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi, yanzu muna sanya wanda suka yi imani da Allah suka aikan kwarai kaman ba su banna bayan kasa, amna ja'alul muttaqina kal fujjar, ko muna sa masu taqawa kamar fajirai, kuma kowa ya san ba daidai suke ba, mutum guda ka gina kamfani ya dauki mutum 1000 aiki haka ne, to kaga ko nan ba daidai suke ba, mutum guda ka zama likita ya ceci mutum 100 kaza ya ceci rayuwarsu, mutum kaza inda haka kowa mutane Allah ya aje su matsayarsu, wanda ya fi su shine wanda ya imani da ayyukan kwarai, wannan ya fi wanda ya kafirce ba Allah, cikin waɗanda suka yi imani da ayyukan kwarai kuma matsaya suke, manzila suke, martaba suke, wani kuwa yana manzila da martaba da Allah ya aje shi, sai Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka,
kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadhakkara ulul albab.
Bayan Allah ya gama magana halittar samai da kasai da nuna cewa za a yi sakamako da nuna cewa akwai hisabi, sai Allah ya zo da magana alqur'ani. Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka, wannan littafi ne da muka sauka suwa gare ka, mubarakun liyadabbaru ayatihi, mai albarka ne mun saukar da shi domin a yi tadabburin ayoyin shi. Sheikh Muhammad Al-Muqtar Shafidi, ɗaya daga cikin uzuwa hay'ati kibarin ulama, kullun in yana maimaita wannan aya, yana cewa wasu mallamai suna cewa Allah ya sanya albarka ga Qur'ani domin a yi tadabburi ne, me tadabburi ne, domin a yi tunanin ayoyi ne, a yi tunanin yadda ake karanta wannan, ana fassarawa ana cewa Allah ya sanya kaza kamar kaza, Allah ya sanya kaza daidai da kaza, Allah ya ce za a yi tashin alkiyama, Allah ya ce wanda ya kyautata za a kyautata mai, Allah ya ce wanda ya kafirta zai haɗu da azaba, Allah ya tunawa aka saukar da Qur'ani, liyadabbaru ayati, domin a yi tadabburin ayoyin shi, afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha, Allah ya ce shin ba za su yi tadabburin alqur'ani ba ko yana sauka ne ga zukata waɗanda aka rufe, don haka ana so ya kasance kana fahimta ayoyin qur'ani, kana tadabburi, in kana bin liman ana karantawa, kana bi gwargwadon abinda ka fahimta, kana tadabburi ayoyi ne, in ka zo wajen tafsiri ana karantawa kana fahimta, in baka iyawa yana halatta ka dauki mai fassara da yaren da kake ji kana fahimta fassarar, ana yin bayani bale yanzu akwai masu fassara, akwai masu bayani, akwai masu sharhi, duk da kowane yare kake ji akwai su yanzu, don haka Allah ya saukar da alqur'ani, ana mai albarka qur'ani, ana samun albarka ce da karanta shi, ana samun albarka ce da kusanta da shi, ana samun albarka ce da tadabburin ayoyi ne da tunanin abinda Allah ke faɗi, ji wacce ayar da muka karanta, waya tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar, kaga ashe tadabburi ayoyi, ana karantawa kana Allahu akbar, abinda Allah ke nufi. Limamin mun tarawihi sai kaje ya karanta suratul safat, sai wani mutum a wurin ya anshi makarfa ya ce don Allah ji, dama unguwan nan ne, ji wannan abin da aka karanta na tafsiri, sai muka ji kamar da mu ake yau, sai muka ƙara fahimtar ma'anar, duk ma'anar da ake karanta sai ga limamin yana karanta ayoyi nan muka yi ta karanta ayoyin da hadisan da suke magana da ayoyin da suke fassara su da hadisan da suke fassara su da maganganun mallamai da ke fassara su to ina tabbata maka duk surar da ka samu aka fassara maka aka yi maka bayani aka ce ga sababin saukar wannan ayar ga abin da ya auku to illimin na karanta ta zaka ji cewa kamar ka saba da ita kamar gaba gare ka aka saukar da ita shine yadabbaru ayatihi domin su yi tadabburin ayoyin sai Allah ya ce wal yatazakkaru ulul albab kuma domin ma'abuta hankali su yi tunani ba haka kawai aka zuba shi ba zubi ana karanta shi ne domin a yi tunanin ayoyin ayoyin sai su ƙara maka ilmi su ƙara maka fahimta sai ya kasance ka fahimci abin da Allah ke nufi ka fa'idantu da shi kuma imani ya tsayu cikin zuciyarka bayan Allah ya yi muna wannan fasila ta tauhidi da gaya muna halittar da ya yi ta sama da ƙasa da dalilin da ya sa ya halicce su da gaya muna da ya yi cewa muminai ba a sanya su kamar kafirai wanda suka yi aikin ƙwarai ba su zama kamar fajirai sai Allah ya tabbatar muna da Qur'ani da albarkar da aka samu gare shi sai Allah ya dawo muna kissa Annabi Dawud da Sulaiman sai Allah ya ce muna
wa wahabna li Dawud da Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد
طيب سي الله يقول وهبنا لداود سليمان الله يقول كبا النبي داود كوتا النبي سليمان لذلك هاي هو كوتا الله دون دا الله يبا آيا باك كوتا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما هناك أكوتا الله نبام من إبادة آسي الله ببكوتا شيني الله كتاب وهبنا لداود سليمان مومون كبا النبي داود كوتا النبي سليمان نعم الأب ما دل دباوا النبي سليمان إنه أواب كيما يوان كوما ما الله ني kunga Allah ya yabai da cewa mai yawan koma ma Allah ne kuma Allah ya yabai kamar yadda Allah ya bi Annabi Dawud da kafinai doka Annabi Dawud da Annabi Sulaiman gida ne mai albarka wanda Allah ya yaba sai Allah ya bamu labari abinda aka yi sai ce in uriba alaihi bil ashiyi safinatul jiyad lokacin da aka gitta mai a da yamma in uriba alaihi ka ambatan musu lokacin da aka gitta mai bil ashiyi da yamma as-safinatul jiyad dawaki masu tsayuwa da ƙawa uku ingarman dawakai suka dinga sukuwa gaban shi watan dawaki ne ya zo ya jiba su tunda Allah ya bashi mulki ya bashi dukiya ya bashi annabta dawaki da za a fita da su jihadi suka dinga jittawa yana inspection yana jiba su faqala sai ya ce to da aka yi haka halaktu sallallahu alaihi wasallam ya wuce yana nan yana inspection yana jiba dawaki sai sallallahu alaihi wasallam ta wuce shi فقال إني أحببت حب الخير بسم الله
فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق
ayyib sai Allah ya ce iz uiba alaihi bil ashi lokacin da aka gitta mai ana sukuwa gabane a lokacin yamma as-safinatul jiyad dawaki ingarman dawakai as-safinatul jiyad ingarman dawakai masu tsayawa akan kafa uku aka gitta mai su sai ya ce faqala inni ahbabtu hubbal khairi yace ga ya an soyen min da son alkhairi son dukiya son abin duniya an zikir rabbi daga ambaton ubangiji na shine sallallahu alaihi wasallam hatta tawarat bil hijab har ga rana ta hijabi ya boye ta tafafu har rana ta fadi ba samu sallallahu alaihi wasallam ba kaga wannan ya nuna sallallahu alaihi wasallam tana cikin sallolin da banu isra'ila kai tana cikin sallolin da al'ummomin da suka wuce suke yi sai kasance an shagaltar da shi daga wannan sallah don haka sai ya ce mai rudduha alayya amai san min wayannan dawakin gaba daya fatafika masham bisufi wala ana sai ya dinga suka su a kwabrin su da wuyan su ya soke su ya bar su saboda Allah ya ci a cina man saboda Allah in dai wannan dukiya ta shagaltar da ni daga ambaton Allah ta shagaltar da ni daga sallallahu alaihi wasallam to aje a yanke ta aje a soke dawakin nan yana cikin hujjojin da aka kafa na cewa ana cin doki saboda ba zai iya soke waɗannan dawakin ba kuma a yashe su ga banza sai kasance an yi hasara don haka sai ce a soke su sai aje abada su sadaka fi sabilillahi ga mutane. Ibn Kathir yace zakara gairuwa idin min as-salafi wal mufassirina, da yawa cikin mallaman salaf da mallaman tafsiri su ambata, annahu shagala bi ardiha, cewa ya shagala da gitta mai dawakin da aka yi, hatta fata waqtu salatil asr, har lokacin sallar al-asr ya wuce. Wallazi yaqba'u bihi yuqba'u bihi, abinda a tabbas aka yankewa da shi, annahu lam yatruka amdan, ba da gangan ya fa sallar al-asr ta wuce ba, bal nisyanan, mancewa yayin ya shagala da su yana kallon su yammance, kama shugilan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yawm al-khandaq an salatil asr, kama da shi ma annabi an taba haka da shi a lokacin yakin khandaq aka shigaltar da shi sallar al-asr, hatta sallaha ba'da al-maghribi, har ya sallace ta bayan maghriba. Wa zalika thabitun fi sahihaini, wannan ya tabbata a sahih bukhari da muslim, min gairi wajhin, da huskoki, hanyar huskoki da yawa. Wa zalika min zalika an jabirin qala, ciki akwai hadisin da Jabir bin Abdullah ya ruwaito yace, ja'a umar radiyallahu anhu ya zo yawm al-khandaqi, ranar khandaq, ba'da ma gharabat ash-shamsi, bayan rana ta fadi, faja'ala yasubbu kuffara quraish, sai ya dinga suka yana aibata kafiran quraishawa. Waya kulu yana cewa, ya rasulullahi wallahi ma kittu usalli al-asr hatta kadat ash-shamsu taghrib, wallahi ban kusayin sallar al-asr ba sai da rana ta yi kusa faduwa. Watan mutanen sun shagaltar da muna ta gina rami, jihadi ne aka fita, khandaq shine gazwatul ahzab, mun karanta ta nan shekara da shekara biyu da suka wuce, cewa sahabbai suna ta gina suna gudun mushrikai su zo su shiga, sai sayyidina Umar ya zambe samu sallar al-asr ba sai da rana ta yi kusa faduwa, sai yayi ta, sai ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, wa'annan mushrikan sun shagaltar da mu ta sallah ban samu ba sai da rana ta yi kusa faduwa. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wallahi ma sallaituha, ni har yanzu wallahi ban sallace ta ba rana ta fadi. Sai annabi ya tashi yayi sallar maghriba, yayi sallar maghriba, sannan yayi sallar al-asr, sannan yayi sallar maghriba. Kaga wannan ya nuna irin abin da ya auku da annabi Sulaiman, shi ma ya auku da annabi sallallahu alaihi wa sallam. Don haka zai yi kai ma kamance ya kasance wani abu ya shagaltar da kai lokacin sallah ya wuce, amma annabi Sulaiman da ya kasance dawaki ne, sai annabi Sulaiman ce duk a soke su, a soke su gaba daya, ya kasance an bada nama su fi sabilillahi. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran an kawo mai kyautar riga, yasa ta yi sallah, sai kasance rigar tana da zane-zane, sai zane-zane ya shagaltar da shi ya dinga kallonta. Bayan an gama, sai ya ci rigar, ya ce a mai sama wanda ya bashi, a kawo mai dalke na wancan mutumin da ya bashi Abu Jaham, domin ya yi sallah ciki, domin ta shagaltar da shi daga sallah. Watan waɗannan mutanen kirki, annabawa da manzanni, in wani abu ya shagaltar da su na dukiya, ko wani abu da suke mu'amala da shi daga lokacin sallah, to za su bar wannan abin shi ma, ko ya shagaltar da su daga yin sallah cikin lokacinta. Ina ga wanda kwallo ka shagaltar da shi, ana match baya iya tashi, ko lokacin sallah ya yi sai an ta yi half time, in ya tafi ya yi ta da sauri, yana tunanin cewa an kusa dawowa. Kaga wannan bai kyauta ba, wannan bai fifita duniya ta akan lahira ta ba. Ina wanda ke barin sallah saboda wani meeting, ana meeting da ake barin sallah saboda wani meeting, ya bar sallah saboda wani meeting, ya kasance har lokacin ta ya wuce, kaga wanda yayi haka bai fifita lahira ce akan duniya ce ba. Mutum saboda meeting, mutum saboda kasuwanci, akwai ƴan kasuwar da in lokacin sallah ya ba a sai da komi sai a yi sallah, kuma akwai suna nan kuma muna ganin dukiyarsu, Allah na sa mata albarka. Don kakka yadda ka kasance cikin masu fifita duniya akan lahira, ya kasance sallah ta wuce ka, shi annabi wajen yaki ne aka tafi haka, wajen kariyar addinin Allah ne kai wajen mi, kuma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna rashin jin daɗi ne, ya nuna damuwa ce da haka ta auku. Amma wani sai ya hada sallah biyar, wani sai ya hada sallah uku, wani sai ya hada sallah biyu, babu wani uzuri, babu wani lalura, babu wani uzuri da shari'a ta yarda da shi, to irin wannan bai kyauta ba. Kaga Allah ya ce annabi Sulaiman aka gitta mai dawaki, ingarman dawakai waɗanda suke tsayawa akan ƙafafu guda uku. Dawaki annabi Sulaiman suna da bambanci da sauran dawakai, hadisi ya zo ingantacce a cikin Sunan Abi Dawud, cewa daga nana Aisha radiyallahu anha tace, qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min gazwati tabu au khaybar, annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga yakin tabu ko yakin khaybar, wa fi sahwatiha sitrun, a cikin ɗakin ta in take aje kaya akwai labule, fa qalat sitrun fahabatin rihu, sai iska ya bugo ya kware labulen, fakashafat nahiyatu sitri an banati Aisha, sai gefen labulen ya kware, sai annabi ya ga ƴaƴan na Aisha na wasa, ƴaƴan tsana ƴaƴan da take wasa da su na laka lu'ab na wasa fa kala sai ce ma hadhihi ya Aisha tu mine nake gani ya ki Aisha qalat banati yace ƴaƴana ne ina wasa da su wa a bainahunna faraka lahu janahani min riqa'in sai ga tsakanin sai ga wani doki da an yi mai hikahikai guda biyu na kamar fata haka hikahikai wanda iska ya buga sai su kada fa kala sai yace ma hadha allazi ara wasadahunna mina ne nake gani nan tsakanin su naga wani doki gaya kala farasun tace doki ne kala sai yace wa ma hadha allazi alaihi mina ne nake gani gaya shi wannan doki kala janahani tace fiffike ne guda biyu kala sai annabi yace farasun lahu janahani doki da hikahikai guda biyu kala tace amma sami'ta anna li sulaimana khaylan lahu ajniha tace baka ji ala annabi sulaiman yana da doki dawaki masu fikafikai ba kala tace fa dhika annabi yayi dariya hatta na ra'aytu nawajizahu hannu ga manya manya hakura ne guma kan hakura ne yana dariya kaga tace annabi sulaiman yana da doki yana da dawakai masu fikafikai kuma annabi mai mata inkari ba yace wa'annan dokunan ne zaki matsalawa saboda annabi sulaiman dawaki ne kamar da zamu ji ayoyi na gaba da aljannu da iska suna tafiya tare da shi duk inda ya nufa suna tafiya a danaki wannan hadisi a ruwato shi ingantacce ne doka dawakin annabi sulaiman ingarman dawakai ne kamar da Allah ya gaya muna safinatul jihad dawaki ne masu tsayuwa da kafa uku kuma ingarman dawakai kuma annabi sulaiman yace duk a soke su saboda sun shagaltar da shi daga abbaton Allah sai Allah yace wala qad fatanna sulaiman
wala qad fatanna sulaiman wa alqayna ala kursiyyihi jasada thumma anab qala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab
Allah ce wala qad fatanna sulaimana haqiqa annabi sulaiman mun ficine shi wa alqaina ala kursiyyihi jasadan muka jefa wani jiki akan kujerar shi wanda yake nuna annabi sulaiman ya da kujera ta mulki tunda shi yana da mulki irin yadda masu mulki ke da kujeru shi ma yana da kujerar mulki shi yana da mulki kuma yana da annabta kuma yana da kasancewa ta yi manzo sai Allah ya ce hakika mun fitini annabi sulaiman muka jefa wani shaidani jiki akan kujera ta yi thumma anab sannan muka sake dawo mai da mulki ne wata abinda malaman tafsiri ka faɗi shine ya kasance Allah ya jarabtai sai ya anshi mulki ya ba wani shaidani na wani lokaci sannan Allah ya koma mai san mai da mulki ne to amma wannan fa akwai kissoshi da ake kawo kamar da jiya muka faɗi game da Isra'iliyat shi ma na akwai kissoshi da ake kawo na Isra'iliyat masu tsayin gaske na cewa wani zobe ne annabi Sulaiman yake da shi da ya shiga makewayi kafin ya fito yabba wata daga cikin mata ne wannan zobin ta rike sai wani shaidanin aljanni ya zo ya kusanci mata ya ce mata ya yi kama da annabi Sulaiman ya ce ba ni zobe na sai ta bashi da ya sa sai ya kasance duk mulki annabi Sulaiman ya dawo mai zaka sai ya dinga tasarrufi sai mutane fada annabi Sulaiman suka fahimci cewa irin wannan tasarrufi ba irin na annabi Sulaiman bane suka dawo inda mata ne suka tambaye su suka ce lalle shi annabi Sulaiman da ya fito daga makewayi ya tambaye ta ina zobe na tace ai Sulaiman ya fito na bashi yace ni ne suka ce ni ne Sulaiman to wancan aljanna ya riga ya tafi da shi amma duk wannan kissa ta Isra'iliya ce kuma akwai abubuwa ciki da yawa waɗanda ba su inganta ba ciki har da nuna cewa waɗannan aljannu suna tahowa inda mata annabi Sulaiman suna nuna kansu inda mata annabi Sulaiman kamar shi ne haka da waɗancan malaku mutane annabi Sulaiman da suka fahimci cewa wannan abin ba daidai bane wanda wannan mulkin ke tafiya a kai suka wa matan magana sai suka ce mu ma mun fahimci haka yadda yake zo muna annabi Sulaiman ba ya zo muna in muna haila amma shi yana zo muna haila saboda haka muka fahimci shin shi ne ko ba shi bane duk wannan bai inganta ba Sheikh Muhammad al-Amin al-Shankiti rahmatullahi alayhi a cikin adwa'ul bayan yake cewa wa qad qaddamna al-kalama ala hadhihi al-aya wa laqad fatanna Sulaiman kin yace mun gabatar da bayani akan ta wa alama yakuruhu al-mufassiruna fiha da abinda masu tafsiri ke ambata cikin ta min riwayatin lati la yakhfa suqutuha na riwayoyin da bayyane yake cewa waɗannan faɗaɗɗun riwayoyi ne ba ingantattu bane, wa annaha la taliqu bi mansabin nubuwa, cewa waɗannan ayoyi waɗannan abubuwan da ake faɗi baya halatta ga annabci, wato baya yiwuwa ga muƙami na annabci, irin yadda aka ce annabi Sulaiman cikin kissoshin ya koma yana aikin kifi, ya koma ana dukan shi a hanya da wasu abubuwa. Yace mun bayyana wannan fi suratul kahfi fil kalami ala qawlihi ta'ala wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Allah. Yace a wannan wuri mun yi wannan bayani, yace wa ma ruwiya anhu min as-salafi min jumlati tilka riwayat, abinda aka rubuto daga salaf a waɗannan riwayoyi na cewa annabi Sulaiman an shi zobe shi ne ya wahala yayi kaza aljani ya hau mulkin shi, wannan ba su inganta. Anna shaytana akhadha khatama Sulaiman, cewa shaytan ya an shi zobe annabi Sulaiman, wajalasa ala kursiyhi yazamna akan kujera tai, wa qala Sulaiman ya kori annabi Sulaiman ila akhirihi har zuwa ƙarshe ne, yuwaddihu butlanahu, abinda ke nuna ƙaryar wannan da ɓaci ne, qauluhu ta'ala inna ibadi laysa laka alaihim sultanu, bayina na gari kai shaitan baka da iko akan su, laka ba za ka iya samun iko akan annabi Sulaiman ba, illa man ittabaka min al-ghawin, sai wanda ya bi ka cikin ɓatattu, shi kuma annabi Sulaiman ba ɓatacce ba ne. Wa tarafa shaytanu bidhalika, shi ma shaytan ya yadda da haka fi qawlihi, kamar cewa da ya cikin suratul hijr yace illa ibadaka minhumul mukhlasina, sai bayinka wa'inda ka tsarkake, zaka wannan kistoci ana ta ambaton su har su kai inda yake shiga cikin ki ya je ya sau kifi ya fashe kifi, ko a bashi kifi ya fashe cikin cikin kifin ya dauko zobe, cewa shaytan din yayi wata wahal da shi har yana kasance yana zuwa yana kwana ga mata ne da mata ne, wannan kistocin ba su inganta ba. Ibnu Kasir cikin tafsiri ne ya ce mafi yawan su daga Isra'iliyat ne, kuma cikin banu Isra'ila akwai waɗanda ba su yarda da annabtar annabi Sulaiman ba, wannan shi ne matsala, don haka za su iya ƙirƙirar waɗannan abubuwan sai su azamai. Don haka cikin al'ummomin da suka wuce cikin banu Isra'il cikin mallamansu akwai waɗanda ba su yarda annabi Sulaiman annabin Allah ba ne, manzon Allah ne, su ana kawo shi a cikin littafansu a matsayin mai mulki, a matsayin babba mai mulki, don haka duk waɗannan ba su inganta ba. Amma Allah ya ce wala kadafatan na Sulaiman, hakika mun fici ne annabi Sulaiman, wa alqaina ala kursiyyihi jasadan, muka jefa wani jiki akan kujera tai, thumma anaf, sannan muka maisai akan kujera tai. Malaman tafsiri suka ce yana nuna akwai wata fatara da aka yi Allah ya arshe mai mulki, domin Allah ya nuna iko ne da kudura ta da shi'a da mulki dawwamamme, shi'a da mulkin da ke ci gaba da tafiya. Qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi kakanta, qala rabbi ighfirli, sai annabi Sulaiman sai ya ce Allah ka gafarta min, na yarda wannan jarabawa ce, Allah ka jarabta ni, zai yi na wani laifi ne, Allah ka jarabta ni da haka, doka Allah ka gafarta min, wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, Allah ka bani mulkin da bai cancanta ga wani bayana ba, innaka antal wahhab, ya Allah kai ne mai basuwa, kai ne al wahhab mai basuwa, Allah ka bani mulkin da bai cancanta ga wani bayana ba. Hadisi ya inganta cewa Amr bin al-As radiyallahu anhu yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah azza wa jalla khalaqa khalqahu fi zulmatin, Allah azza wa jalla ya halicci bayine a cikin duhu, thumma alqa alaihim min nurihi, sannan Allah ya jefa haske ne cikin bayine, faman asabahu min nurihi yawma idhin tada, duk wanda ya samu haske, wannan haske turan nan da Allah ya halicci bayin ya jefa wannan hasken zai shirya, Allah ya sa muna cikin wanda muka samu wannan hasken, wa man akhta'ahu dalla, duk wanda wannan hasken ya kuskuranta to zai bace, fadhalika falidhalika aqulu, don shi nake cewa jaffal qalamu ala ilmi Allah azza wa jalla, alqalami ya bushi akan ilmin Allah azza wa jalla, sai ya ce wa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yace kuma naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna sulaimana alaihi salam, حقيقة النبي سليمان عليه السلام سأل الله تعالى ثلاثا يا تنبي الله أبوه وغراؤك فأعطاه ثنتين الله يباش غراجي ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة منا فاتمو الله يبامنا أكو أكو يا روكا الله يباش بيو تومو الأمم منا فاتموكم الله يأسمنا نأكو سأله حكما لا يصادف حكمه حكما يصادف حكمه ya tambayi Allah ka bani mulki ka bani hukunci irin naka ya kasance in ni hukunci ina yin daidai fa ba hu sai al-iyahu sai Allah ya bashi haka daidai zaka annabi Sulaiman in yayi hukunci sai hukunci ne ya zo daidai da abinda Allah yake nufi wa sa'alahu mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dihi wannan shine mahallin shahid ya tambayi Allah ya bashi mulki wanda ba zai kamata kowa ba bayanai fa aqahu iyahu sai Allah ya bashi mulkin da babu mai samun irin wannan mulkin wasa'alahu ayyuma rajulin kharaja min baiti wannan guda biyu Allah ya bashi ga na uku sai ya tambaye shi duk wani mutum da ya fita min baiti daga gidanai la yuridu illa salata fi hadal masjid babu abin da yake nufi sai sallah a masallacin Baitul Maqdis kharaja min khati'atihi ka yawmi waladatu ummuhu zai fita cikin zunubai ne kamar yadda mahaifiya ce ta halicce shi ta haife shi fa nahnu narju an yakuna Allahu azza wa jalla qad aqahu iyaha muna zaton Allah ya bashi wannan ya sanya shi cikin wannan al'umma don shi cikin wannan al'umma duk wanda ya fita daga gida ne ya je Baitul Maqdis sai yi sallah to ya fita cikin zunubai ne kamar yadda mahaifiyar shi ta haife shi don haka yana halarta kawai mutum ya hau jirgi daga nan ya je Palestine ko Israel ya je a masallacin Baitul Maqdis don dai ya yi sallah a ciki haka ya je Madina masallacin Madina don dai ya yi sallah a ciki haka ya je masallacin Makka domin dai ya yi sallah a ciki muhalli shi cikin wannan hadisin annabi Sulaiman ya roki Allah ya bashi mulki annabi sassan ya tabbatar suwa ya roki Allah ya bashi mulkin da baya kamata ga kowa baya ne kuma Allah ya bashi don shi yace qala rabbi fili wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ya Allah ka bani mulki wanda bai cincinta wani ya same shi baya na ba innaka antal wahhab lalle kai Allah kai ne al wahhab hadisi ya inganta wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a cikin masallacin Madina sai ya dinga yi haka da hannu ya dinga damka a gaba ne yana jimka bayan ya gama sallah sabai suka ce ya rasulullah mun ga kai wani aiki wanda ba mu taba ganin kai cikin sallah ba kana jimka hannuwanka yace shaydan ne yazo ya so ya shagaltar da ni a cikin sallata sai ni shake mai wuya har sai da ni ji sanyin halshe nai a hannuna wace ya miƙa halshe ne har ya taba nisso in ɗauye shi a cikin ginshiƙi cikin ginshiƙan Madina har mutanen Madina yaren Madina su kewaya mai su dinga jifa tai sai ni tuno da addu'a annabi Sulaiman da yake rabbi fili wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab sai ni sake shi ni tuno annabi Sulaiman yayi addu'a Allah ya bashi mulkin da bai ba zai ba kowa ba yayi ba sai ni ga shi mulkin da aka bashi shine na ɗauye aljannu zaka sai ni sake shi sai ya wuce zaka annabawa suna girmama junansu ya kasance tunda annabi Sulaiman yayi wannan addu'a to ni ban son in shiga cikin wannan ban son ni a mulki irin na annabi Sulaiman ni manzon Allah nake annabin Allah wanda ke shugaban annabawa cikamakin annabawa shugaban manzanni amma ni ban tafiya da aljannu duk inda ni ga dama ban sa a kama aljannu a daure duk da ina iya haka saboda me saboda kada ya san nan nayi koyi da annabi Sulaiman mulki na ya zama irin nashi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya girmama wannan da annabi Sulaiman yayi wannan addu'a sai Allah ya bashi abubuwa ga sunan wanda ga dukkan alama a gobe anan za mu tashi fasakharna laqulha tajri bi amrihi wukha'an haythu asaf insha Allah gobe nan za mu tashi abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafan mu sai yana akwai tambayoyi da muke ansawa kuma akwai ya ba neman taimakon marayu nan amma dai an akwai taimakon marayu da aka turo ta account sai a karanta mu ji me aka samu sannan nan ma sannan ta account ma ana ci gaba da nema ko 00-1-158-2488 bismillah
to alhamdulillah Allah ya saka mana alheri sai muka mara ne ka samu a cikin account yau kuje zuwa yau akwai wani ba a kula da abusunan shi ba wanda ya fara 10,000 akwai Aliyu Amina Musa 10,500 akwai Garba Husaini A 50,000 akwai Sule Audu 5,000 Suleiman Ram 10,000 Naziru Zakari Shiba 10,000 Ahmad AL 10,000 sai shi ma wani wanda ba a rusunan shi ba ba Allah 5,000 Buba Isa 10,000 Aisha Adina 30,000 Yusuf Abba 50,000 Anwar Shehu 5,000 Kalal Ultimate 20,000 sai Fatima Abubakar 10,000 Yusuf Musa Aliyu 5,000 Zainab 5,000 Abba Muhammad 30,000 Sabah of Allah 10,000 Tijani Muhammad 5,000 Jamila Suleiman 5,000 Fatima Habib 5,000 Hafsa Hanabi 5,000 Hafsa Muhammad ita ma 5,000 wa wasu bayan Allah guda biyu wani ya ba da 5,000 wani kuma 10,000 Allah ya saka musu alheri
ya saka musu alheri da sadaka
to mai wannan tambaya yace assalamu alaikum malam daga masoyinka mai kaunar ka saboda Allah daga kasab gobe sabon birni Allah ya kara wa malam lafiya da tsoron Allah yace da farko muna roƙon malam ya taya mu da addu'a akan halin da kasar mu gobe take ciki na rashin tsaro Allah ya yi kawo tsaro a gobe tambayar su shine malam ni ne shine ya sha azumi uku akan uzuri da yazo ramawa ina ganin wacce shekara ke magana da yazo ramawa na farko yayi niyya kuma har ya shirya abincin da zai sahur ya aje amma bai samu yin sahur ba da ya tashi da safe sai ya wuce da shi azumi na biyu kuma yace gaskiya bai kwanta da niyya ba sai dai ya tashi da ya ga alamun rana ba za ta yi zafi ba zuwa ƙarfe 10 kawai sai ce ya wuce da azumi yace shin malam azumin da ne ranka a haka wanda babu niyya yayi wanda niyya kai ta ka dauke ta yayi ko kuma sai ya sake rankawa
na farko ina roƙo Allah ya soka fiye da kake so na kuma ina shirya muku dukkanin ku ina son ku saboda Allah na biyu kuma muna roƙo Allah ya bada tsaro a kasar gobe Allah a kasar gobe a gabashin Sokoto kenan da yankin Zamfara da yankin Kebbi da yankin Katsina da Niger da Kaduna da duk inda ke buƙatar tsaro a arewacin Najeriya da kasashen musulmi Allah ya bashi tsaro Allah ya dawo mana da tsaro Allah ya muna maganin waɗannan mutanen duk waɗanda adda hannu ciki Allah ya tuna musu asiri ya tsayar da su ya rabbal alamin azuminka da kai na farko yayi in kai niyya yin azumi na farilla ko na ranko ka kwanda niyya ka aje abin sahur sai baka tashi sahur ba sai ka wuce da azuminka azumi yayi ana saje a matsayin azumi na farilla ko azumi na ranko dukkanin shi ranko shi ma farilla ne yayi amma wanda ka tashi sai bayan ƙarfe 10 ka ga rana bata yi ba na nafila ka wuce da shi don haka shi yana halatta Aisha matsayin nafila amma na ranko dole sai an kwanda niyya duk azumin da yake na wajibi ne wanda dole sai an yi shi mallam yubayyitu siyama minal layli fala siyama lahu duk wanda bai kwanda niyya azumi ba babu azumin shi don haka da yawa mutane hakan tana aukuwa wani sai ya ci duka azumin nafila ana biya shi na farilla in sai da ka doka safiya ta waye bayan sallar asuba bayan sallar azhar sai ka tuna ana biya ta azumi to wannan bai isan ma wancan in kana son ka yi na ranko to kafin alfijiri ya ce to tun lokacin sahur ko tun da daddare za ka ce to gobe a zuciyarka za ka kudurta cewa gobe ba zan yi azumin ranko to in ka yi haka to niyyar ta yi wallahu ta'ala
wannan yake shi ne yake aiki a shagon kafin ma'ana ba tuta da center ya ce kuma shi ya hada suna ne shi ya halatta ya rinka idan ɗan shi'a ko ɗan ɗariƙa ko kirista ya kawo masa aikin da ya saba musunna yayi masa
in kai adda abinka ba wai dan kaza ko dan kaza ko dan kaza ba duk abin da ka gina ma kana yi an sa kai ko ka ki zaka in kai adda shagonka kakkai zagon kasa ga wani mai shago ka sa fahimtarka an sa ka tsarin shago fahimtarka wanda ya sa an fahimtarka ka dinga saddu zari'a ka wuce amma kai adda shagonka ko kawo kace baka yi baka da naji inda kuwa ba dole bane suka san mu kuwa zaka duk mai wata sana'a aka kawo mai wani abu da muttafaquna alaihi ya saba ma addini ina ya cewa bai muttafaquna alaihi ya saba ma addini kana cewa baka yi to ko ka a fahimtarka ya saba ma in dai shagonka ne to kana iya cewa baka yi kuma in baka yi kuma babu abin da yake hana babu abin da yake hana ka yi baya halatta a kawo maka aiki wanda ya saba ma addinin musulunci ka taimaka ka yi wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan mutumin da ke a caba mutumin da ke aikin kafinta mutumin da ke aiki a kafe mutumin da ke aiki dukkanin su an kawo aikin da ya shahi sabon Allah baya halatta ya yi amma an kawo aikin da bai shahi sabon Allah ba ko wanda ya kawo shi mai sabon Allah ne ko krista ne ko dan shi'a ne ko bayahude ne ko ahlus sunna ne kowa in ya kawo maka aiki ne da gobe tela kake ka dinka mai tibafi mai photocopy kake kai mai photocopy hand out mai kaza kake kai mai wannan duk halas ne kai mai ko dan shi'a ne ko ahlus sunna ne ko krista ne in ya kawo maka aikin da yake akwai sabon Allah ciki baya halatta kai domin ba a taimakekeniya akan sabon Allah da abubuwan zunubi ana taimakekeniya ne akan abubuwan nagarta da jin tsoron Allah wallahu ta'ala a'lam
wannan yace Allah ya taimaka masa wannan tambaya kasuwanci yake yi jira ko jira ko bishin su kuma yana zuwa kai bishin su a Kano yace kuma akwai abokinsa da suke irin wannan sana'a nan su kuma da yake tuwa ban kudi shi ma yaje sai masa ya so masa kaya akan yace akwai abin shi so akan mu akan 10,000 sai su sheshi a sokoto 10,011 ko 12 yace wata rana ya ce sai mafi yawan wurare a Kano ana sheshi akan 10,000 amma shi sai aka sisan masa a wani shago 9,500 sai ce to biyan hukuncin wannan 500 ta halatta garan ko tana cikin to riba yace wallahi dai son ya cire
dukiya ta ce ta saye in dukiyar ka ce ka ta saye ana sai suwa 10,000 aka sama 9,000 nan sai kuɗin sai suwa 11,000 ka zo ka sai da abinka 11,000 ya halasta riba ce ka je ka samu sauki dukiyar ka ce kai ka je saye ko 5,000 ka sau abu yana halatta ka sai 6,000 ko 7,000 ko 10,000 ka saye shi yana halatta ka sai suwa 10,011 ko 10,012 riba ba ta da ba kayyade ta ba komai yawan riba ya halatta a ci to amma in dukiyar dan uwanka ce ya baka shi 10,000 aka sau mai Kano je aike ka sako sai ka samu 9,500 to 500 din tashi ce in ka dawo zaka ga ya mai cewa ga abin da aka samu mun sha fadin hadisin Abu Qatada anan cewa annabi ya aika da dinari daya ya so mai ragullayya ya je ya samu ragullayya ya samu ya dawo mai da dinari mai ko dirhami ya dawo mai da dirhami ne da kuma ragullayya wato ya sawo shi ya sai suwa ninkin haka nan kuma ya koma ya sawo wani rago don haka in dukiyar ka ce yana halatta in kuma aikin ka aka yi da ya dawo sai kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallama ragon da kuma kudin duka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba kuma annabi ya yi mai addu'a to annabi ya karba yana nuna cewa wannan dukiyar ta wanda adda dukiya ce don haka in wani ya aike ka ana sai da abu 10,000 kai aka raga ma aka sai suwa 9,500 zaka kawo mai ka ce saboda fuska ta ni aka ban ma 9,500 in ya ce dauki 500 ka doka ka ci halas in ba ya raga ba to ya san dai kai ka kyauta mai ya san ka yi wa'anda yake aiki samu mai arha to wa iyakarta kenan amma baya halarta ka rike wallahu ta'ala alam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.